Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkarmu da wannan lokaci. Yanzu ma Sulaiman Muni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa a shirinmu na karshe a yau Alhamis 11 ga watan Mayu 2023. Bayan labaran duniya, za mu nufi Najeriya, inda 'yan bindiga suka hallaka wasu 'yan banga a jihar Neja. Idan ko muka leka kasar Ghana, kungiyoyin kwadago ne suka kuduri aniyar gudanar da zanga-zanga zuwa fadar shugaba Akufo-Addo domin nuna rashin aminta da abinda suka kira musgunawar da ake yi wa ma'aikata. Muna kuma da rahoto na musamman kan siyasar Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni, amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Alhamis, kotun kolin Pakistan ta ba da umarnin a saki tsohon Prime Minister kasar Imran Khan da ya yi suna, wanda kaman ban mamakin da aka yi masa tare da tsare shi suka janyo zanga-zanga a fadin kasar. A ranar Talata ne dakaran kasar na musamman suka tuso kiyar tsohon Prime Minister kuma tsohon tauraron wasan cricket dan shekaru 70 daga wata kotu inda yake jiran zaman sauraron kararraki a Islamabad, babban birnin kasar. Suka sanya shi a cikin wata mota mai silke. Magoya bayan Khan sun yi ta raye-raye a wajen kotun kolin dan bayyana farin cikin su akan umarnin sakin Khan. Hukuncin ya kuma umarci Khan ya gurfana a gaban wata babbar kotun tarayya gobe Juma'a, daga inda aka kama shi ba bisa ka'ida ba. Kafin lokacin, babban alkali Atta Bandiel ya umarci hukumomi su rike Khan a wani masaukin baki na 'yan sanda da ke babban birnin kasar, su kuma ba shi damar ganawa da iyalai da 'yan uwansa na kusa da lauyoyinsa. Sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya faɗa a yau Alhamis cewa Birtaniya ta tura wa Ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango don taimaka mata wajen yakar mamayar da Rasha ta yi mata tsawon watanni 14. Wannan dai shi ne karan farko da aka tura makamai masu linzami na Storm Shadow masu cin dogon zango na kilomita 250 zuwa Kiev, wadda ta daɗe tana nema daga ƙasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya. Wallace ya shaidawa 'yan majalisar dokokin kasar cewa yanzu makaman za su isa ko ma sun riga sun isa kasar, amma bai bayyana adadinsa ba. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci ƙasashen da ke da tasiri a Afirka da su lallashi ɓangarorin da ke faɗa a Sudan don kawo ƙarshen yaƙin da aka fara a watan jiya. Da yake jawabi a wani taron gaggawa na Kwamitin Kare Haƙoƙin Bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva, Turk ya ce faɗan ya jefa ƙasar da ke fama da rikice-rikice cikin bala'i. Na yi tar da yadda wasu da ba su damu da rayukan jama'a ba ko haƙoƙin miliyoyin 'yan ƙasar su ke ta da hankali, a cewar Turk. Faɗan a babban birnin Sudan ya yi muni a jiya Laraba, inda waɗanda suka shaida lamarin suka ba da rahoton kai hare-hare ta sama da harba gurneti da kuma jin harbe-harbe a unguwanni da dama. Sojojin Sudan a ƙarƙashin jagorancin Janar Abdel Fattah al-Burhan sun kai hari a wasu wurare a birnin Khartoum da kuma Omdurman da Bari. Sojojin dai na ƙoƙarin fatattakar dakaran RSF ne da ke ƙarƙashin jagorancin Janar Mohammed Hamdan Dagalo. Ƙasar Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a zirin Gaza a cikin dare, hare-haren da suka hada da wani da safiyar yau Alhamis, wanda sojojin Isra'ila suka ce ya kashe shugaban sashen kula da makaman rokoki a rundunar mayakan jihadin yankin. Hare-haren dai na zuwa ne a daidai lokacin da aka shafa kwanaki ana tashin hankali, inda Isra'ila ta kai farmaki a yamma da kogin Jordan, yayin da kuma mayakan Falasɗina suka harba makaman roka zuwa tsallaken iyaka. Jami'ai daga ɓangarorin biyu sun ce ƙasar Masar na ƙoƙarin shiga tsakani don cimma yarjejeniyar tsagaita wuta. Rikicin dai ya yi sanadin mutuwar Falasɗinawa aƙalla 23 tun daga ranar Talata da ta gabata, ciki har da wasu manyan kwamandojin ƙungiyar mayakan jihadi guda 3 da farar hula guda 10. Prime Minister Israel Benjamin Netanyahu ya faɗa a wani jawabi da ya yi ta gidan talabijin da yammacin jiya Laraba cewa babu wani ɗan Isra'ila da ya jakkata.
A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bar mu bude taskar rahotannin da harin da ya yi sanadin rasuwar 'yan banga a wasu kananan hukumomi biyu na jihar Niger, Nigeria. Mustapha Nasiru Batsari, gare ka.
Kimanin jami'an tsaro na 'yan banga guda biyar ne suka mutu, a ciki har da wani kwamanda guda, a sakamakon wasu hare-hare da 'yan fashin daji suka kai a jihar Niger, Nigeria. Rahotanni daga yankin Kumbashi a karamar hukumar Mariga da kuma Kafin Koro ta karamar hukumar Fai Koro duk a cikin jihar Niger sun nuna cewa maharan sun share yinin ranar Laraban nan, suna tafka ta'asar su a waɗannan yankuna. Wannan mazaunin garin Kumbashi ne da ya buƙaci a saka sunansa. Ya ce a yanzu haka ma sun tsere daga garin.
Barayi da suka shigo muna daga bangaren Kumbashi suka biyo mu burya, mu ma da Allah da ya kiyaye suna bayan mu muna gudu, mun so shambo muka wuto muka iso Rijau.
To nan kaman Kumbashin babu jami'an tsaro ne?
Akwai jami'an tsaro na kungiyar Hunters da aka aje wurin, kuma suna bakin kokarin su. Duk ma mun ji an ce sun hada da su har sun kashe mutum biyar daga cikin su.
A can garin Kafin Koro ma lamarin guda ne. In ji wannan bawan Allah da na zanta da shi ta wayar salula.
Yanzu haka da kake magana da ni, yanzu haka tashi kan sashi nake.
A cikin garin Kafin Koro?
A cikin garin Kafin Koro.
Amma dai ba su kashe kowa ba ko?
Yanzu ai ba mu san halin da ake ciki. Mu ma muna boye ne nan, kuma inda muka tun ba wani wuri zai boyo ba.
To yanzu ba jami'an tsaro ne?
Babu kowa, babu komai.
Gwamnatin jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin harin na Kumbashi. Gama dai abinda gwamna Abubakar Sani Bello ke cewa a lokacin da yake zantawa da mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba Amina.
Bandits this morning they came out in numbers around the Kumbashi area.
Yace da safiyan nan yan bindigar sun fito da yawa a shiyar Kumbashi, kuma sun dauki sa'o'i suna musayar wuta da jami'an tsaronmu. Abin takaici ma daya daga cikin kwamandojinmu ya rasa ransa, kuma ma har ya zuwa yanzu ba mu gama tantance adadin waɗanda suka mutu ba a duka ɓangarorin guda biyu.
We cannot really say the number of casualty on our side or on the side of the enemy being the bandits.
Mataimakin Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya mai kula da shiya ta bakwai AIG Aliyu Garba ya ce ya shigo jihar Niger ne domin tabbatar da ingantuwar tsaron. A saboda haka ya ce suna haɗa hannu da sauran jami'an tsaro domin magance ɓata gari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. A ƙasar Ghana, ƙungiyoyin ƙwadago sun bayyana takaicinsu dangane da abin da suka kira musgunawar da ma'aikatan ƙasar ke fuskanta bayan da wani kamfanin China ya kori wasu ma'aikata ba tare da wata ƙwaƙwarar hujja ba. Faruwar irin wannan al'amari ya sa jagororin ƙungiyoyin ƙwadago suka ƙuduri aniyar kai koke gaban shugaba Nana Akufo-Addo domin yi wa tufka hanci. Ga ƙarin bayani a wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Ridwan Abbas ya aiko mana daga Accra.
Da yake wani taron zanga-zanga da ke buƙatar a mayyada wasu shugabannin ma'aikatun cibiyar Sanseglo da aka sallama bakin aikinsu, jawabi Atama Dr. Yauba ya ce ƙungiyar ƙadago ta TUC za ta tattara mambobin ƙungiyar kimanin miliyan 1.5 su yi zanga-zangan gama gari don danƙwasar da tattalin arzikin ƙasar. Ya ce lokaci ya yi da za a sanya ƙafar wando ɗaya da baƙi masu ma'aikatu da ke shige wa ma'aikatan Ghana hanci.
The entire 1.5 million organized labor is going to march to the Jubilee House.
ya tabbata babu katako da gwamnati za ta yi game da wannan lamari wannan karo baki ɗayan haddadiyar kungiyar ta kadago ta mambobi miliyan 1.5 za su yi mati zuwa fadar shugaban kasa ta Jubilee House a Kufa Ado Bejimu kuma ba sa son su yi wani abu game da wannan mu za mu yi wani abu akan sa kuma zan jaddada ba ruwan mu ko da nawa ko kashi gogana daga ko ina ne ba zai iya sayan ko da dan gana daya ba ciyaman kungiyar na masu hakan ma'adinai kai kuma sa jakare ya ce irin abu da aka yi wa shugabannin kungiyoyin kadagan nan su uku musgunawa ce karara kuma tilas a kawo karshen ta.
They have made up their mind that they want to get these guys out. They have suggested that
sun riga ya sun yanke shawarar yin waje da shugabannin nan sun yanke shawarar in me yuwani za su biya diya ba abinda muke bukata kenan ba akwai abinda ya kamata kowane ma'aikaci cikin kasar nan ya sani shine hali inda masu ayyuka ke yanke shawarwarin kore ma'aikaci daga aikinsa ba da dalili ba ko commission da aka kafa ta nuna babu laifin da sun kai to menene yayi zafi haka abin sani shine da yawa irin haka na faruwa mutanen nan ɗan China suna wulakanta ma'aikatansu ɗan Ghana su kuma tafi tripalo ba abin da aka yi musu wannan dai ya kamata ya zama ƙarshe babban maratakaddan kungiyar masu hakan ma'adinai Abdulmumuni Bana yayi dubi ne da yadda aka sallame mutanen uku yace abin takeici ne cewar manejojin cibiyar sun sallame su bayan sun yi nasarar zabar da aka yi musu a matsayin chairman secretary da mataimakin secretary Mr. Bana yace za su yi duk iya kokarin su tabbatar an maida shugabannin kungiyar bakin aikin su shin wannan lamari zai kuwa haifa da da mai ido kuwa ganin irin hali da kasar ke ciki tambayar da nayi wa Mansur Abdul Kadir kenan
kamata ai wani sai yin gaggauta ta shiga cikin maganan don ta hanin wannan abin faruwa saboda haka ya faru akwai bangarori na gwamnati da yawa da su suke da korafi kuma an bude musu kofa kin da su shigo su masu yi nasu zanga-zanga wanda zai kawo fitina gwamnati lura da abin da ya faru Lebanon na zanga-zanga da makamantansu har sai yanzu kasanta sai su wani hali na haula'i da aka wanta gwamnatin nan tun da wuri ta tashi ta yunkuri ta hana wannan abin faruwa har wa'annan suka fara to sha Allah ina jin ba wa maki wa'ancan kuma su kawo nasu kawo su kuma gari ya rinca dike
Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
a gaida Radwan Abbas kafin mu ci gaba ga wannan sako
saka mai wuya
ya za a yi kasa daya suna jin shugaba fada kasa daya ne ba yanda za a yi raba kasa ya za a yi kasa daya ya zama da tuta daban-daban kudi daban-daban yanzu kuma lawyers suka fito suka ce suna son common law
ku kasance da gogon naku Aliyu Mustafa Sakkwato domin jin wannan fafatawa
yanzu kuma ga rahoton musamman wanda Zainab Babaji ta hada mana akan dambarwar siyasar Najeriya a yayin da ake shirin kaddamar da sabbin majalisu bayan zabukan da aka gudanar a kasar
masu ruwa da tsakiya siyasa daga shiyar arewa ta tsakiya sun kalubalanci tsarin da jam'iyyar APC ta yi na raba mukamai a majalisun dattawa da na wakilai jam'iyyar APC dai ta tsara yadda take bukatar ganin shugabancin majalisun dattawa da na wakilai sun sami wakilcin shiyoyi daban-daban na kasar ne a majalisa ta 10 da ake shirin kafawa a Najeriya a sanarwar da ta fitar kwanan nan jam'iyyar ta APC ta baiwa shiyar kudu maso kudu shugabancin majalisar dattawa inda ta zabi tsohon gwamnan Akwa Ibom Senator Godswill Akpabio sai kuma ta ba shiyar arewa maso yamma wato Honorable Tajuddin Abbas daga jihar Kaduna a matsayin wanda take so ya zama kakakin majalisar wakilai sauran mukaman da suka hada da mataimakin shugaban majalisar dattawa APC ta zabi Senator Barau Jibrin daga jihar Kano yayin da ta zabi Honorable Ben Kalu daga jihar Abia a matsayin mataimakin kakakin majalisar wakilai to sai dai hakan bai wa wasu yan siyasa daga shiyar arewa ta tsakiya dake kunshe da jihohin Neja Kogi Kwara Nasarawa Filato Benue da babban birnin tarayya Abuja Abuja daɗi ba, saboda ba a kasa mukaman da su ba. Alhaji Jamilu Baba, usa jami'iyar APC a Najeriya, ya ce shiyar arewa ta tsakiya ta bauta wa jami'iyar APC, bai kamata a saka mata da rashin bata mukamai a majalisa ba.
A gaskiya wannan tsari da jami'iyar APC ya yi ya zo mana da mamaki a matsayinmu na 'yan jami'iyar APC da muke nan shiwar arewa ta tsakiya. Sabila da kuwa idan ana maganar tsare-tsare ne na rabon mukami, musamman abin da ya shafi mukami na wanda ya shafi na shugabancin majalisu da na tarayya da na dattijai kuma da na wakilai, ya nuna cewa ita jam'iyyar APC bata ji daɗin irin gudunmuwar da muka mata ba. Sabila da asiyoyi shida da muke da shi a Najeriya, inda jam'iyyar APC ta fi samun ƙuri'u shine a shiya ta arewa maso yamma, sai kuma arewa ta tsakiya. Sannan kuma muna da jihohi wanda jam'iyyar APC take da gwamnoni guda biyar a ciki daga cikin jihohi guda shida. A ce kuma alƙami, an ce kuma ba shi ya arewa ta tsakiya, to wannan tsarin gaskiya ba mu yarda da shi ba, kuma ba za mu yarda da shi ba.
To yanzu ku menene ainihin korafinku?
Korafinmu shine na farko shine matakin da jam'iyyar ta ɗauka na cewa ta tura kakakin majalisa na wakilai ya koma arewa maso yamma. Wannan mu ba mu yarda da shi ba, mutanen arewa ta tsakiya kuma ba za mu taɓa yarda da shi ba. Su sani cewa faɗansu ba shine lalle-lalle abin da zai faru ba. Sabila da in baki manta ba, irin haka suka yi a shekara ta 2015, aka zo aka yi irin wannan jam'iyyar APC ta shiga matsala. So yanzu waɗanda suke so su dawo da wannan matsalar, suna so su sake sa gwamnatin ne a cikin waccan matsalar da ta faru a 2015. So su kyale 'yan majalisu su zaɓi daman haƙƙinsu ne su zaɓi waɗanda suke so. Sabila da akwai 'yan takarkaro, su 'yan majalisun nan sun san wane ne zai shugabance su. Amma waɗansu mutane su zauna su ce su kaɗai sun ɗau mukami sun ba wata wani, wannan ba daidai ba ne, kuma wannan ba demokaradiyya ba ne, kuma ba za mu yarda da shi ba.
Tun farko jami'iyyar APC ta ce ta yi hakan ne don samar da zaman lafiya da ci gaban Najeriya. Zababban sanata daga shiyar Nasarawa ta yamma, Ahmad Aliyu Wadada, ya ce kason da APC ta yi rashin adalci ne.
Ko da yake mu as a caucus na Senate daga arewa maso tsakiya, tuntuni mun riga mun faɗi matsayinmu cewa mu da abin da muke bukata, abin da muka tsaya mata kenan, mataimakin shugaban majalisar dattawa, wato deputy senate president. Shi yasa da yanzu jam'iyyar APC ta fitar da wannan shirye-shiryen nata, muka rubuta wasiƙa, wato abin da ake kira open letter, wato wasiƙa ta da shugaba amma da za ta kasance bayyananniya. Muka rubuta wa shi shugaban jam'iyya ta APC, wato sanata Abdullahi Adamu a Turakin Kefi, cewa mu a matsayinmu na caucus na North Central na Senate, tenth Senate, mu ba mu yi farin ciki ba, ba mu yarda ba. Mu arewa ta tsakiya mun yi duk abin da za mu yi tun mulkin soja. Ba abin da arewa ta tsakiya ba ta yi ba don tabbatar da zaman lafiya da ingancin siyasar Najeriya. A wannan kuma zaɓe da aka yi, arewa ta tsakiya ta ba da fiye da kashi 47 na ƙuri'a. A ce kuma abin da aka saba rabawa, wanda ake bawa inda ma ba su yi ko, me yasa aka ɗauki yanzu shugabanci na majalisar dattawan aka kai kudu maso kudu? Amma saboda yanayin da ƙasa ta samu kanta, aka ce ya kamata a kyautata don a samu zaman lafiya, to mu ne za a yi mana abin da aka ga dama, don ba damu da mu ba, don mu muna da fahimta, don mu muna son zaman lafiya, kullum kuma sai a ɗauki hannu a yaɓa mana taɓo a fuska ko ƙasa a fuska? Ba mu yarda ba. Matsayinmu kenan, za mu yi duk abin da za mu yi iya daidai gwargwado mu ga cewa mun kare mutuncin al'ummarmu da suka zaɓe mu. Don mu zo mu kwato musu yanci.
To amma ranka daɗe baka ganin kaman da yake arewa ta tsakiya din nan tana da shugabancin jam'iyyar APC a ƙoluwa, baka ganin kaman shi yasa ita APC ta ce to gara dai arewa ta tsakiya ta dakata tun da dai tana da
shugabancin jam'iyya daban da shugabancin majalisa. Idan ana wata abada yau za ta kasance na neman ta hanyar shugabanci kare arewa ta tsakiya a ɗakin taron majalisar dattawa, shugaban jam'iyya zai kasance a wurin ne? In kuma ya kasance a wurin duka ƴan jam'iyyar nashi ne? Ni da nake magana ai ba dan APC bane.
Tabbacin nan da ake yi su ƴan majalisar nan su ne za su gudanar da wannan zaɓe, me kake fatar gani?
Abinda muke gani muna nema da farko tukuna muna son a yi adalci, don adalci ke kawo zaman lafiya. Abinda muke kira a yanzu a ba wa arewa ta tsakiya matsayin kujeran mataimakin shugaban majalisar dattawa. In wannan ba ta yiwuwa, to mun ce a dawo da kakakin majalisa zuwa arewa ta tsakiya. Idan kuma ba hakan aka yi ba, to shikenan kamar yadda kika faɗi, za mu ci gaba da hidima ga ƴan uwanmu. Idan aka shiga zaben, abin da ta bayyana za ta bayyana.
Wani mai faɗa a jiya kungiyar da ke tada tsimin mutanen arewa ta tsakiya, wato North Central Renaissance Movement, kuma ɗan takarar gwamna a jami'iyyar ADC a jihar Plateau a zaben da ya gabata, Honorable Nandi Solomon Chendang, ya ce rashin samun shugabanci ne ya sanya shiyyar ke baya a ɓangaren ci gaba.
Kin duba ba wani babban ma'aikatan da yake nan North Central wanda a ce to ai mutumin North Central ne ya kawo wannan abu da aje kuta sirolimi ba karamin ma'aikata bane za a ya samu a wannan wurin. To in baka da representative a wani babba wanda zai kawo maka hannun abin da kai kake so a wurin region ɗinka, most especially a North Central. Mu ba mu san ko kiyaya ne ko kuma ba a so a gan ci gaban mu ne a North Central, ko mu mun kasa ne ko ba mu da ilimi wanda za a ba mu wannan manyan kujeru na shugabanci a Nigeria ba.
A majalisa ta tara an ba ku mataimakin shugaban majalisan wakilai.
Ta ko wasai din man kika tafi ma ba hanya ba wasai din ba Hajaju. Balle ne ma kici a kama na manyan ma'aikatu. Shin me zai sa ba za a ba mu na gaban ba sai a ce mun a ba mu na mataimaki? Ajiya in za a gaya gaskiya, Nigeria tana zama a North Central ne, ko kinki ko kinso duk abin da za ka yi a Nigeria sai ka zo Abuja. Abuja kuma shine ainihin cibiyar gwamnati ta Nigeria. So me zai sa ba za a san muhimmancinmu ba? Ai mu mun kawo wayansu manya-manyan guduma sosai a Najeriya wanda kike kasan dai a shekaru aru-arun da suka wuce mu yi ababe masu kyau wanda ya kawo babban tasiri. Ire-iren su Yakubu Gowon daga nan North Central ne wanda sun kawo zaman lafiya a Najeriya. Ire-iren su kamar su Chief Solomon Dabshillar wanda ke sun dai mutumin jihar Plateau ne wanda sun kawo demokradiyya a 1990. Gaskiya muna fata shi shugaba mai ci na Allah ya yi na annabi ya tuna da mu a nan North Central, don muna son a yi da mu a dama da mu ma.
Tuni ma dai wasu 'yan takarar kakakin majalisar wakilai da suka hada da Yusuf Adamu Gagdi, Muktar Aliyu Betara, Ahmed Idris Wase, Alhassan Ado Doguwa, Sada Soli, Maryam Onoha da Aminu Sani Jaji suka kalubalanci shugabannin jam'iyyar APC kan matakin da suka dauka. 'Yan takarar masu lakabin G7 sun sha alwashin bijirewa duk wani yunkuri na tilasta shugabanci a majalisar wakilai ta 10. Lokaci ne kadai zai warware wannan matsala da samar da shugabannin da za su yi adalci wa 'yan Najeriya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kada shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Abdulwahab Muhammad da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Saurare, barkanmu da sake saduwa ta cikin shirin takaitattun labarin wasanni. Cikin shirin namu akwai tattaunawa ta musamman da na gudanar da sabon shugaban kungiyar alƙalan wasan ƙwallon ƙafa na Najeriya wanda aka zaba a watan da ya gabata. Ga somin tabi nan.
Wannan ba abu ne na rana ɗaya ba. In ka lura shekaru huɗu baya aka fara samun wannan canji wajen alƙalan wasanni a Najeriya. Tun daga league wanda club da ta tafiya tana da in tana da team nata tana da komai da ta je da ta ci a waje ko da ta zo ci gida.
Sai a dakunce mu domin jin ci gaba tattaunawar. Yanzu za mu waiwaci ƙwallon ƙafa a ci gaba da fafata da ake a gasar cin kofin nahiyar Afirka ta yan kasa da shekaru 17 a jiya kasar Senegal ta yi cin kaca wa kasar Afirka ta Kudu da ci 5-1 a yayin da kasar Morocco ta lallasa kasar Algeria ci 3-0. A yau kuma Alhamis kasar Nigeria za ta fafata da kasar Burkina Faso da misalin karfe 8 na yamma. A ɗaya gefen kuma kasashen Mali da kuma Congo su ne za su fidda raini a tsakaninsu da misalin karfe 5 na yamma. Yanzu kuma hira da shugaban kungiyar alkalan wasan kwallon kafa zai ci gaba, inda zai fara da gabatar da kansa kamar haka.
Sunana Zubairu Sani, wanda aka yi sani ga FIFA. Sabon zaben ɗan shugaba na alkalan wasanni na Najeriya shi ne NRA,
haka ne,
wanda aka yi ranar 29 ga wata da muka fita watan hudu,
haka ne. To kafin mu fada cikin hiran, zan maka fatan alheri da kuma murna bisa wannan mukami da ka samu.
Na godiya.
Yanzu kane sabon shugaban alkalan wasanni wato referees haka na Najeriya.
Na, haka.
To yanzu me ka sa a gaba?
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Na man ni tsohon alkalin wasa ne wanda har na kai kololuwa shine matsayin FIFA na shekara 10 kafin na daina hura na resign. Bayan na resign na aiki da Nigerian Football Federation as a consultant, kuma aka tsara daga martaba na zuwa secretary committee, aka daga martaba na zuwa ina rike da office ne lura da harkokin alkalin wasanni na kasa, shine babban office namu na Nigerian Football Federation. Saboda haka ni kuma nayi mataimakin shugaba na wannan kungiya na shekara 8 wanda legislator Aziz ya sauka kai kenan yanzu. So ni cikakke ina da masaniya kan menene matsalolin, kuma cikin don Ubangiji mutane sun imani haka suna aka daga baya aka bani goyon baya, kuma aka zabe ni don na shugabanci wannan kungiya na shekara 8.
Ganin dai cewar alƙalanci na wasanni abu ne wanda yake har yanzu a Najeriya ake ta ganin ba mu kai ga matsayin da yake hukumomin kwallo na duniya suke da su zakulo 'yan Najeriya su ba su wannan wato wakilci ba. Kenan yanzu da yake kana da daddan sanin irin wa'annan abubuwa, yaya za ka tsarkake sha'anin alƙalancin wasanni a musamman kwallon kafa?
Wannan ba abu ne na rana ɗaya ba. In ka lura shekaru 4 baya aka fara samun wannan canji wajen alkalan wasanni a Najeriya, tun daga league wanda club da ta tafiya tana da in tana da team nata tana da komai da ta je da ta ci a waje kuma da ta zo ci gida.
To wannan ba shine ƙarshen tattaunawar ba, za mu ci gaba a sati na gaba da yardan Allah. Abdulham Muhammad wani Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanin labarai.
A yau Alhamis, kotun kolin Pakistan ta bada umarnin a saki tsohon Prime Minister kasar Imran Khan da ya yi suna, wanda kaman ban mamakin da aka yi masa tare da tsare shi suka janyo zanga-zanga a fadin kasar. A ranar Talata ne dakaran kasar na musamman suka ta so kiyar tsohon Prime Minister kuma tsohon tauraron wasan cricket dan shekaru 70 daga wata kotu inda yake jiran zaman sauraron kararraki a Islamabad babban birnin kasar. Suka sanya shi cikin wata mota mai silki. Sakataren tsaron Birtaniya Ben Wallace ya faɗa a yau Alhamis cewa Birtaniya ta tura wa Ukraine makamai masu linzami masu cin dogon zango don taimaka mata wajen yakar mamayar da Rasha ta yi mata tsawon watanni 14. Wannan dai shine karan farko da aka tura makamai masu linzami na Storm Shadow masu cin dogon zango na kilomita 250 zuwa Kiev, wadda ta dade tana nema daga kasashe abokan hulɗarta na yammacin duniya. Wallace ya shaidawa 'yan majalisar dokokin kasar cewa yanzu makaman za su isa ko ma sun riga sun isa kasar.
Kuma sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci, ko ku aiko da saƙonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com. Kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Dadi Balawai da ya hada shirin, Suleiman Muni Barma ke ce da ku mu kwana lafiya.